Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31, 25, 16. Masu rarren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BY Africa da ke a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya da fara'a da nomad da dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da yaura na Asabar 12 ga watan Mayu shekara ta 2018. Ni ne Sarfili Hashim Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki ke farincin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Sabon Prime Minister Malaysia ya fadi yau Asabar cewa shi ya hana mutumin da ya gada fita daga cikin kasar. Ana zaben majalisar dokoki a kasar Iraki a karo na farko tun bayan da aka fatattaki ISIS. Sannan manyan jami'an diplomasiyar kasashen Amurka da Koriya ta Kudu na kiran da a saka ido sosai kan kawar da nukiliya da Koriya ta Arewa za ta yi.
To kanan labarin kina aka ji. Cikin shirin za ku ji hedikwatar tsaron Najeriya ta yi karin haske kan wani atisayen wanzar da zaman lafiyar ta yi a jihohin Benue da Taraba.
A Benue da Taraban sun tafke kimanin 'yan bindiga 183 an kuma kara da muke wasu 'yan kungiyoyin matsafa, farayin shanu da sauran bata gari.
Haka kuma za ku ji cewa a yau ne ranar da aka ware domin tunawa da ma'aikatan jinya a fadin duniya.
A wannan rana mun gode ma Allah da ya kara maido mu wannan shekara. Wallahi mun ji dadi mu an tanke laizan firmi saboda muna kamnal aikin mu, muna sa aikin mu.
Ibrahim Kalmasi Garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku, sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke turo mana ta email, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labarin duniya.
Assalamu alaikum a saurare ga labaran. Sabon Prime Minister Malaysia ya fadi yau Asabar cewa shi ya hana mutumin da ya gada fita daga cikin kasar. Mahathir Muhammad ya ce shi ya hana tsohon Prime Minister Najib Razak da matarsa fita daga cikin kasar. Kafar labarai ta Associated Press ta ce wata takardar rajistar matafiya ta nuna cewa da Najib da matarsa sun yi yunkurin fita daga cikin kasar zuwa kasar Jakarta a wani jirgin sama samfurin jet wanda ba na fasinja bane. Mahathir, dan shekaru 92 da haihuwa, ya ce gwamnati ta samu isasshiyar shaidar da ke nuna cewa Najib na da hannu dumu-dumu a wata babbar tabargazar cin kuɗi. Najib ya sanar a kafar Facebook cewa za shi hutu amma zai dawo bayan mako guda, abin da ya janyo ra'ayin cewa so yake ya gudu da wayo don ya kauce ma fuskantar shari'a. Najib dai ya ce shi fa bai aikata wani laifi ba. Haka zalika a yau din nan Asabar, diyar Anwar Ibrahim ta gaya wa kafafen yaɗa labarai cewa za a saki jagoran 'yan adawar daga gidan yari ranar Talata, kuma za a masa cikakkiyar ahuwa ta mutunci. An jefa Anwar fursuna kan tuhumar almundahana da kuma luwaɗi wanda da dama ke ganin bita da kullun siyasa ne kawai. Masu kada ƙuri'a a ƙasar Iraki sun garzaya rumfunan zaɓe a yau ɗin nan Asabar don kada ƙuri'a a zaben ƙasa na farko tun bayan da aka fatattaki ƙungiyar ISIS daga ƙasar bara. Masu kada ƙuri'a na zaben ne daga cikin 'yan takara 7,000 waɗanda ke takarar kujeru 329 na majalisar dokokin ƙasar. Dama an kafa rumfunan zaɓe a faɗin ƙasar ciki har da sansanonin 'yan gudun hijira masu ɗauke da mutane kimanin miliyan 3 waɗanda yaƙin ISIS da sauran yaƙe-yaƙe suka raba su da muhallansu. Ko bayan an sanar da sakamakon zaben na yau Asabar, za a shafe watanni ana tattaunawa ta kafa sabuwar gwamnati kafin a cimma kafa sabuwar gwamnatin. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Manyan jami'an diplomasiyar kasashen Amurka da Koriya ta Kudu sun faɗi jiya Juma'a cewa kawar da makamin nukiliya kwata-kwata da Koriya ta Arewa za ta yi na buƙatar saka ido sosai. Karan farko na ganawar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da ministan harkokin wajen Koriya ta Kudu Kang Kyu-wa a birnin Washington ya faru ne ƴan makonni kawai gabanin ziyarar da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in zai kai fadar White House da kuma ganawar da ake dokin faruwarta tsakanin shugaba Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Trump ya sanar cewa zai gana da Kim a ƙasar Singapore ranar 12 ga watan Yuni, wato kwanaki biyu gabanin ranar da shugaban na Amurka zai cika shekaru 72 da haihuwa. Jami'an Amurka sun yi kira ga Koriya ta Arewa da ta yi namijin ƙoƙari wajen kawar da makamin nukiliya kwata-kwata. Muddin ta yi hakan a cewarsu, Amurka za ta haɗa kai da ita wajen tabbatar da ci gaba. Wata ƙungiyar 'yan tawaye a wata ƙabila da ke arewacin Myanmar ta kai hari kan wasu jami'an tsaro a wani gidan cacar casino da ke daura da kan iyakar China, ta halaka mutane 19 ciki har da farar hula 15 da jami'an tsaro 4, mutane kuma 20 sun ji raunuka. Mai magana da yawun gwamnati Zhou Tai ya ce abinda 'yan tawayen suka yi ba wani abu ne kawai illa hare-haren ta'addanci mai kawo rudani. Ƙungiyar 'yan tawayen mai suna Tang National Liberation Army TNLA a takaice ta amsa cewa ita ta kai harin na yau Asabar a garin Muse da ke jihar Shan. Mai magana da yawun TNLA din Kanar Tar Abigyan ya ce an auna harin ne kan sojoji da mayakan da ke gudanar da gidan cacar casino din, to amma ya yarda cewa abin na iya rutsawa da fararen hula. Jihar ta Shan na daura ne da kan iyakar Myanmar da lardin Yunnan na ƙasar China, kuma babbar cibiyar kasuwanci ce tsakanin ƙasashen biyu. Rahotanni na nuna cewa 'yan tawayen Afghanistan sun hallaka sojojin gwamnati sama da 65 tare kuma da kwaci yankunan ƙasa a wasu sabbin hare-hare a faɗin ƙasar cikin kwanaki biyu da suka gabata. A rangawumi sun ɓarke a gabashin Fara da kuma kudancin lardin Zabul a ranakun Alhamis da Juma'a, bayan da 'yan tawaye suka kai hari kan wasu wurare da aka girke sojoji a yankin. Wata majiyar tsaro ta tabbatar ma muryar Amurka yau dinnan Asabar cewa da daren jiya 'yan tawaye sun kai hari a gundumar Arkadab suka kashe 'yan sanda 22 baya ga rawan da ta wasu kuma 12. Majiyar ta kuma ƙara da cewa 'yan tawayen sun kuma kama 3 daga cikin wuraren zaman sojojin wato jami'an tsaron.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, hedkwatar tsaron Najeriya ta yi ƙarin haske kan wani atisayen wanzar da zaman lafiyar ta yi a jihohin Benue da Taraba, sai dai masana tsaro na cewa ƙarfin soji kaɗai ba zai magance matsalolin ba. Daga Abuja ga Hassan Mai na kaina.
During this period, a total of 183 criminals were arrested in Taraba State.
Kakakin rundunar tsaron Najeriya kenan, Brigadier General John Agim ke magana kan rawar da sojoji suka taka a atisayen samar da zaman lafiya mai take Exercise Aim Akpatuma da suka yi a jihohin Benue da Taraba. Ya ce a Benue da Taraban sun tafke kimanin 'yan bindiga 183, an kuma kara da muke wasu 'yan kungiyoyin matsafa, barayin shanu da sauran ɓatagari fiye da 100 a jihohin biyu. Ita ma runduna ta ɗaya na sojin Najeriya mai rikwata a birnin Kaduna ta caccabe ƙarin wasu 'yan bindiga ga a yankunan da ke karkashin ikonta, kuma tuni an mika su ga hannun rundunar 'yan sandan Najeriya don ɗaukar mataki na gaba. Brigadier General John Agim ya ƙara da cewa
several arms and ammunition were recovered.
An sami bindigogi da harsasai yayin wannan atisaye na Exercise Aim Akpatuma a jihohin Benue da Taraban. Kasancewar sojojin a wuraren ya ƙara wa jama'a ƙwarin gwiwa, musamman a ƙauyuka da sansanonin 'yan gudun hijira waɗanda waɗannan rikice-rikice ya raba da gidajensu. Sannan hakan ya hana 'yan bindiga daɗi damar kai ƙarin hare-hare. Amma duk da wannan nasara da sojojin ke cewa sun samu, masanin tsaro Malam Kabiru Adamu ya ce ƙarfin soja kaɗai ba zai magance matsalar kwata-kwata ba.
Kure ne farko saka soja cikin harkokin tsaro na cikin gida, irin horo da aka yi mutu na yi amfani da karfi ne wurin dakile matsala. Haka din ba abin da yake yi sai dai ya kwantar da matsalar don ainihin dalilan da tushen matsalolin ba a maganin su. To ko a kawar da su wato a tayar da matsalar daga bangare guda a tura matsalar zuwa wani bangaren ko kuma a kwantar da shi na wani dan karamin lokaci sai ya koma tasowa daga baya. Halin kuma da muke ciki kenan. In ka diba yau shi kanshi kaftan sojoji na kasa yayi wannan jawabin ya ce sojoji suna jihohi 32 a cikin 36 da suke kasan nan. To in har suna iya maganin matsalar tsaro ina tabbatar maka da yau da sun yi maganin su amma kullum matsalolin sai kara tasowa. Ba shakka sun dan yi kokari dan waye da taraba din da aka tura amma har yanzu matsalar tana nan. A takaice dai abin da nake cewa ba a yi maganin matsalar ba dan an sa sojoji ko misali ma ɗan sanda.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Wai ka dake da mutuwa mai banza da sai soja. Wai dake da mutuwa mai banza da sai soja. Duwa da bidina ida ta mu sai soja. Duwa da likiwa.
To a gaida Hassan Maina Kaina. Idan muka tsallaka a jamhuriyar Nijar ta bi sawun sauran kasashe wajen karrama ranar tunawa da ma'aikatan jinya ta duniya. Ga Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani.
Kamar ko ina a faɗin duniya, jamhuriyar Nijar ta gudanar da bikin tunawa da ranar ƙanƙanin malaman asibiti a yau 12 ga watan Mayu. Abin da ya sa ministan kiwon lafiya na ƙasar Dr. Idi Ilyasu mai nasara yi wa al'ummar ƙasar jawabi a madadin gwamnatin ƙasar albarkacin wannan ranar ta yau da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe.
La profession infirmière a en effet décisif sur la
deception. Aikin ƙanƙanin malaman asibitin yana da muhimmanci sosai ga kiyaye haƙƙin bil'adama. Maudu'un bana na tunawa da ƙanƙanin malaman asibiti yana da gurin kawo tallafin asibiti kyaukyawa tare da ƙarawa ma'aikatan guzari domin su cimma gurin nauyin da ya rataya gare su. Minista Idi Ilyasu mai nasara ya ci gaba da cewa a matsayin ma'aikatan asibiti waɗanda suka san aikinsu suke gabatar da aikin a cikin yanayi mai wuyar gaske a mafi yawancin lokaci. Ƙanƙanin malaman asibiti bitin sukan taka rawar gani wajen samar ma al'ummomi magani. Akan gudanar da wannan ranar tunawa da ƙanƙanin malaman asibiti ne a duniya domin tunawa da ranar haihuwar wata malamar asibiti mai suna Florence Niftingal wadda ta jajirce a nata lokaci domin yin bincike da tallafawa al'umma a cikin aikinta na malamar asibiti. Maudu'un na bana na tunawa da ranar malaman asibiti ƙanƙana shine aikin ƙanƙanin malaman asibiti wata hanya ta jagoranci haka da samun lafiya ga kowane bil'adama. A garin birnin Kwanni ba a yi wani biki ba na tunawa da wannan ranar amma malaman asibitin ƙanƙana sun nuna farin cikin su game da zagayowar wannan ranar kamar yanda ɗaya daga cikin su malama Rahmatu Ilabawa ta yi muna ƙarin bayani a yau da safe.
A wannan rana mun gode ma Allah da ya ƙara maido mu wannan shekara. Wallahi mun ji daɗi mu an tanke laizan firmi saboda muna kamnal aikin mu muna sa aikin mu muna jin daɗin shi yasa duk shekara in ranar ta zo muna fetanta muna yin shi amma wannan gaman ba mu samu makai fetan saboda dan abin ya dan gimshe mani kadan amma muna fatan baɗi Allah ya yarda muna ci gaba ga yanda muka saba da kullun da yi da ita mai ini farm mai komi sha ma Allah baɗi muna son mu maido haka nan mai a yau rana ce ta farin ciki gare mu ba a rasa ƴan matsaloli ko ba gaskiya ba amma ba haka dai masu shan kai bane ko ba gaskiya ba. To albarkacin wannan rana sakon da ke gare mu ga al'umma su tanya mu ga addu'a bisa ga aikin mu bisa ga su ma in suka ka ɗan malati muka sa hannu ubangijin Allah ya taimaka abinda ka zo bada ka samu lahiyar shi.
Shi dai bikin tunawa da wannan ranar yana sawa ƙanƙanin malaman asibiti su ƙara sa majikin su toka domin gudanar da nasu ayyuka. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa da murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Ya ubangiji sarkin baiwa, ya ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin amin tuma amin ya Allah, amin amin tuma amin ya Allah. Ku buɗe kunnuwanku ku jama'a ga wata sanarwa,
To madalla gaida Haruna Maman Bako. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma yanzu agun muna cewa karfe 11 da minti 15 na safe. Ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da saki saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyin. Yau za a ji ansar tambayar Sule Ahmad Said, mai son sanin dan takaitaccen tarihin shahararren tsohon dan wasan kwallon kwando ko basketball attajiri bar fata Michael Jordan, da kuma ansar tambayar Musa Dalladi, mai son jin dan takaitaccen tarihin dajin Sandisa. To bari mu fara da ansar tambayar Sule Said kan Michael Jordan. Idan mai tambayar na saurare, ga abin da ya sauƙaƙa. Bakar fatar Amurka Michael Jordan, tsohon shahararren dan wasan kwallon kwando ko basketball ne na Amurka, babban dan kasuwa kuma mai hannun jari mai rinjaye, kuma babban shugaba a kamfani ko kuma club na kwararrun dan wasan kwallon kwandon nan da ake kira Charlotte Bobcats da ke garin Charlotte na North Carolina. A babin tarihinsa na dandalin kungiyar wasan kwallon kwando ta kasar Amurka NBA a takaice, an bayyana cewa a ittifakince Michael Jordan ne dan wasan kwallon kwando mafi shahara a tarihin duniya. Jordan na ɗaya daga cikin dan wasan motsa jiki da aka fi rububin hayansa cikin tsararrakinsa, kuma ana ganin shi ne ma ya daɗa sa kungiyar NBA ta yi suna sosai a duniya, musamman ma daga shekara ta 1980 zuwa 90 da abinda ma ya gaba. Game da albashi kuwa, a kakar wasanni ta shekara ta 1997 da kuma 98, lokacin Michael Jordan na club din The Bulls, an biya shi dala miliyan 33 da ƴan ƙari, wato naira miliyan 5,302 da kuma wani abu, wanda shine albashi mafi yawa da aka taɓa baiwa ɗan wasan NBA a shekarar wasa guda a tarihi. To sai dai fa kabin ganin ne dan wasan NBA da ya taba samun albashi mafi yawa a shekarun wasanni 7 a jere. An haifi Michael Jeffrey Jordan ne, wanda kuma ake kira MJ, ran 17 ga watan Fabrairun shekara ta 1963 a Brooklyn, ɗaya daga cikin yankuna biyar da suka haɗu suka zama birnin New York na yanzu. Shi ɗa ne ga Dorelius, wadda ake walakabi da The Peoples, wadda ta yi aiki a wani banki, da kuma James R. Jordan Senior, wanda shi kuma mai kula da kayan aiki ne, wato equipment supervisor. Sun ƙaura zuwa Wilmington da ke North Carolina tun Jordan yana ɗan yaro. Jordan ya yi makarantar secondary ko high school ta Emsley A. Lally da ke Wilmington, inda a nan ne fa ya fara koyan wasannin motsa jiki, bayan da ya shiga wasan baseball da ƙwallon ƙafa da kuma ƙwallon kwando. Ya taɓuka wa club ɗin ƙwallon kwandon jami'ar da suke wakilta yayin da yake makarantar ta high school. To amma sai aka ce gajartarsa ta yi yawa ga ɗan wasan matakin da yake na lokacin. Abokinsa Harvis Leroy Smith, wanda ya fi shi tsawo a lokacin, shi ne kaɗai ya samu zama ɗan club ɗin. Wannan bai kashe masa gwiwa ba, a maimakon haka sai Jordan ya shiga club na ƙasa da wancan, wato Lani Junior Varsity Squad, inda ya zama musu tauraro. Don haka sai ya yi ta miƙewa. Saboda tsabar iya wasan ƙwallon kwando, a shekara ta 1981 ya ci scholarship, wato an ɗau nauyin karatunsa zuwa jami'ar North Carolina da ke Chapel Hill, inda ya karanta cultural geography, wato nasabar muhalli da al'adar al'umma. Bayan ya shafi shekara uku tauraron sana ta haskakawa a jami'ar North Carolina da ke Chapel Hill, inda ya kasance mamban club ɗin buga wasan cin gasar zama zakara na ƙasa ta Tar Heels a shekara ta 1982, sai Jordan ya shiga club ɗin NBA na Chicago Bulls a shekara ta 1984. Nan da nan sai ya zama tauraron gasar baki ɗaya, inda ya yi ta burge ɗimbin 'yan kallo ta wajen yadda yake shan ƙwallo ta hanyoyi masu ban sha'awa da nishaɗantarwa. Kai, saboda yadda Jordan ke zabura da tsallan bin ƙwallo a sama, sai aka fara masa kirari da sunan Air Jordan, wato jirgin saman Jordan. A shekara ta 1991 aka ci gasar NBA ta zama zakara a karon farko da Jordan, lokacin yana club ɗin Bulls, sannan ya ɗora kan wannan nasarar da cin wasu lambobi a shekara ta 1992 da kuma 93.
ko da yake ba zato ba tsamani Jordan ya yi ritaya daga wasan kwallon kwando a farkon kakar wasannin NBA na zangon shekara ta 1993 da kuma 94 dan ya jarraba wasan baseball ya sake komawa club din the Bulls a shekara ta 1995 inda ya jagorance su ga zama zakara sau uku a jere. Game da iyali kuwa, Jordan ya auri Jonita Bonai a watan Satumban shekara ta 1989 kuma sun haifu ‘ya’ya maza biyu wato Jeffrey Michael da Marcus James da ɗiya guda mai suna Jasmine. Jordan da Bonai sun nemi kotu ta raba aurensu ran hudu ga watan Janairun shekara ta 2002 saboda abin da suka kira sabanin da ba a iya sasanta shi ba. To amma nan da nan sai suka sasanta. Daga baya kuma sai suka sake neman kotu ta raba aurensu don haka ran 29 ga watan Disamban shekara ta 2006 sai kotu ta raba aurensu. A lokacin matar Jordan Jonita ta samu kuɗin sallamar mutuwar aure dala miliyan 168 wanda a lokacin shine kuɗin sallamar mutuwar auren fitattun mutane mafi yawa da aka taɓa bayarwa a tarihi. Game da dukiya kuwa, a cewar mujallar Forbes da kan zayyana matsayin hamshakan attajiran duniya, dukiyar Michael Jordan ta kai dalar Amurka miliyan 500. Jordan ne na hudu cikin 'yan gidansu biyar, yana da yayyi biyu wato Larry Jordan da James R. Jordan da kuma ya guda mai suna Dolores sai kuma kanwa mai suna Rosine. To sai kuma ansar tambayar Musa Dalladi kan dajin Sambisa. Idan Malam Musa na saurari, ga kaɗan daga cikin ansar da Dr. Salisu Bala na cibiyar Arewa House da ke garin Kaduna ya bayar kwanan baya.
A shekara ta 1970, aka fara keɓe wani yanki na dajin Sambisa, mutane suna zuwa su danyi ‘yar buka a nesa da inda dabbobi suke, da kuma kusa da tsaunuka inda suke hangen manya-manyan waɗannan dabbobi da ke cikin dajin Sambisa. To yawanci zaka ga Turawa sukan dan zauna a irin waɗannan bukkoki masu yawon shakatawa. Farko dai daidai lokacin zuwan Turawan mulkin mallaka, an keɓe wani yanki na wannan dajin Sambisa wanda ya zamanto wuri ne na shakatawa, kuma ya zamanto wuri ne na kaman game reserve haka inda ake zama a shakata. A wannan lokaci inda aka keɓe gaba ɗaya wanda ake kiran shi da suna Sambisa bai wuce kilomita 2,258 ba. Wannan ya faru ne a gabacin wato dajin Sambisa din. Dai kenan. Sannan daga baya aka ƙara fada da wurin ta fuskar abin da ya shafi yawon shakatawa masu zama a wurin. Ya kai kimanin ƙari da aka yi aka ƙara kusan kwaya kilomita 518 wanda daga baya aka shigo da wani tsauni ko wani daji aka haɗa shi da dajin Sambisa wanda wannan daji ana kiransa Marguba Forest. Aka danganta shi da abin da ya shafi dajin Sambisa gaba ɗaya sai ya kasance ana kiran wurin da suna dajin Sambisa. Wanda da akwai wannan Marguba Forest daban, dajin shi kuma Sambisa shi kuma daban. A shekara ta 1970 shine aka fara kirkirar wayansu bukkoki wanda mutane suke kama wuri su zauna, saboda an lura dai mutum na iya shiga wurin ya dauki wani lokaci ba tare da wani abu ya cutar da shi ba. To a shekara ta 1991 gwamnatin jihar Borno ta keɓe wannan yanki na Sambisa ta hada shi da wani wuri da ake kira National Park of the Chad Basin, wato yankin Chad gaba ɗaya. An yi wani wuri da mutane suke zuwa su zauna suna hutun shakatawa suna kuma bincike game da menene Allah ya ajiye a wannan yanki da wannan tsaunuka da wannan daji da mutane ba su iya shiga. Wannan ya faru a shekara ta 1991. So a shekara ta 2013 lokacin da aka fara rikicin Boko Haram, a wannan lokaci abubuwa suka canza salo a wannan daji. Amma kafin wannan lokaci malamai sun nuna da mabiya tarihi sun nuna cewa dajin yana ɗaya daga cikin yankunan da yake adanawa tare da ɓoye manyan malamai masana masu rubuta Alkur'ani da hannu, masu rubuta shi da ka. So idan mutum yana so ya rubuta Alkur'ani hakan je ko cikin Sahara ko cikin wannan tsauni na bangaren da ya shafi Sambisa ko kuma dajin Marguba din nan. So a shekara ta 2013 lokacin da aka fara samun tashin tashina aka samu matsaloli irin na Boko Haram, sai zamanto wato dabbobin da suke cikin wurin nan gaba ɗaya suka tarwatse saboda sakamakon shige da fice irin na dan adam a wannan yanki wanda dabbobin ba su saba gani ba. Manya-manyan dabbobin nan suka watsi suka bar yankin Sambisa suka shiga wasu kasashe na makwabta, sai zamanto gaba ɗaya dajin ya kwance gaba ɗaya.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House Kaduna, da kuma wanda ya haɗa mana sautin Mr. Salaman Abu da injiniyanmu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe.
To madalla Malam Ibrahim, karka yi nisa. Yanzu dai ga kaɗan zan karanto kaɗan daga cikin ra'ayin da kuma sauraro ke turo mana ta hanyar email. To sika mata farko a yau ta fara da sallama ne, inda ta ce murya Amurka muna yi wa Allah godiya da ya maido mana da shugaba Buhari gida lafiya daga birnin London. Allah ya kara shugaba Buhari lafiya, daga sako daga Sufiyanu Gumel zangon Daura. Sai kuma sakonmu na gaba da shi ma ya fara da sallama, ya ce muna yi shugaba Muhammadu Buhari Najeriya murnar dawowarsa daga duba lafiyarsa a birnin London. Allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana masu yawa masu albarka. Sako daga Isina Alhaji Umar Fo'eba da Ummi Garba na Kwalo da Jamila Yusuf Gomari Airport Maiduguri. Sai kuma sakonmu na gaba na haɗin gwiwa ne da ya zo daga Usman Sarki Ma'azu da kuma Muhammadu Azahidu daga Radio Amfani a Jamhuriyar Nijar. Yace suka ce muna mika sakon ta'aziyar mu ga ƴan uwa waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyar ambaliyar ruwa da ya laƙuma rayukan aƙalla mutum 40 a ƙasar Kenya, waɗanda kuma suka galabaita sai a ɗauki matakin kulawa da su domin suna buƙatar kulawan gaggawa. Sai sakonmu na gaba da ke tafa da ya fara da sallama yake cewa haƙiƙa rasuwar shahararren malamin addini na Najeriya wato Sheikh Isiyaka Rabi'u wani babban rashi ne ga al'umman Najeriya. Muna addu'ar Allah ya ji kansa da rahama. Sako daga Ibrahim Dan Baffa Katagum da Adamu Garba Katagum da Umar Adamu Katagum. Sakonmu na gaba cewa dan Allah murya Amurka ku fadawa ƴan kasuwarmu daga masu hannu da shuni, da su yi wa Allah su tausaya wa ƴan uwa musulmi musamman masu ƙaramin ƙarfi wato daga cikin al'umma a daidai wannan lokaci da muke din fara watan Ramadan mai tarin albarka. Sako daga Aliyu Usman Taka lafiya birnin Kebbi a madadin kungiyar muryar talaka wato reshen jihar Kebbi. Sai kuma sakonmu na ƙarshe a yau da ke cewa murya Amurka ku miƙa sakon muna wa shugaba Buhari sakon barka da zuwa, da fatan Allah ya ƙara masa lafiya da kuma nisan kwana. To mun gode da sakonin da kuka aiko mana. To madalla yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo mana da labarai amma a takaice.
To a takaicen, sabon firaministan Malaysia ya faɗi yau asabar cewa shi ya hana mutumin da ya gada ficewa daga cikin ƙasar. Mahathir Muhammad ya ce shi ya hana tsohon firaminista Najib Razak da matarsa fita daga cikin ƙasar. Kafar labarai ta Associated Press ta ce wata takardar rijistar matafiya ta nuna cewa da Najib da matarsa sun yi yunkurin fita ƙasar zuwa Jakarta a wani jirgin sama samfurin jet wanda ba na fasinja ba ne. Rahotanni na nuna cewa 'yan tawayen Afghanistan sun halaka sojojin gwamnati sama da 65 tare kuma da kwaci yankunan ƙasa a wasu sabbin har-haren da suka kai a faɗin ƙasar kwanaki biyu da suka gabata. Yankin gabas ta tsakiya na shirin fuskantar shagulgula da kuma zanga-zanga zuwa ranar Litini, yayin da Amurka za ta buɗe ofishin jakadancinta.
To madalla masu raro, anan muka ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin, ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Yanzu a madadin
Ibrahim Kalmasi Garba
da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Salaman Abu wanda ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yau Mr. Boytek da aka fi sani da zanga-zanga. Misar Fili Hashin Gumul ke cewa sai mun sake dawo da ƙarfe 9:30 na dare a agogon Najeriya da Nijar, ƙarfe 8:30 a agogon Ghana. Assalamu alaikum.